majina a jikin mutum, ita kuma tana tabbata ne bi iktsaril albani, da yawaita shan nono. Idan mutum zai zama daga cikin abincinsa kullun nono zai yawan sha, wala fawakihi da kuma kayan marmari, ko yaushe zai waye gari zai zama gwanda zai sha gwanda, zai ci ayaba, zai sami irin su abarba da sauransu yana ci, to sai su kara masa majina, zai ga ciki ya saki, sai ya ci abin nan, sai ka ga yana kamuwa da wani abu. Yace da yawan shan nono da kuma fawaki, wa akali baridin ra'ibin, da duk wani abinci mai ɗabi'ar sanyi mai ɗabi'ar ɗaita, don ana yi wannan yake haifarwa. Sai ya kawo minhu fataratin fil jismi, sai kuma raunin jiki ya samu shi, mutum ya dinga jin kasala. Sannan warahawatin fil mafashili, sai kuma ya dinga samun mafashir, su ne gaɓoɓin jikinsa, duk sai samu rahawa shi saki. Wasiƙilal hawas, hawas ɗinsa kuma sai su nauyaya, sai ya dinga ganin idansa yana samun matsala, idansa ya samu matsala, jinsa ya samu matsala, da irin waɗannan dai, hatta su ɗanɗanansa sai sun samu ƴan matsaloli, shi kuma wannan ne yake faruwa. Yace fa in kada hu bil asali wal fulfuli, in mutum ya tashi yanke shi bil asali da zuma, wal fulfuli da kuma citta ne ƙwaya, irin mai kwamso ita ke kira fulfulu, ita citta ne yatsa ita ke kira zanjabilu, wanda Qur'ani yake kira zanjabila, zanjabilu citta ne yatsa kenan, ita kuma wannan mai ƙwaya ita ce fulfulu, shi kuma ka numfari daman kamar da larabci ne shi ne ƙaramfula, ƙaramfula ke ta da shi. To man za a yi maganin majina, zuma tana yi, kuma a haɗa wani abincin da za a dinga sa masa ya citta, shi kenan kuzbura, shi kuma shi ne masoro. Kuzbura wa kullu harin ya bisin, haka nan duk wani abinci mai ɗabi'ar zafi, ya bisin kuma mai ɗabi'ar bushi, wanda baya sa wato danshi ya ƙaru da ɗaita a jiki, in aka yi amfani da shi wa ƙa'al itidalu, sai daidaito na ginin kwaɓar jikin mutum sai ya zama ya afku. Wa in tasahala, in kuma mutum ya yi sakaci, majina ta yi masa yawa bai samu maganinta ya yi amfani da shi ba wajen tsarin cin abinci. Wato duk shehu ne yana ta gaya mana yadda ake daidaita abin, musamman da abinci, sai dai in har abin ya yi yawa ya fi ƙarfin abinci, to dole sai an ƙara da ɗan wani abu. Shi ne sun yace da su siɓan jiri, su tsa, su abin nan, su tsaho, kaga wannan abin ya haura abinci, dole sai an shiga wannan. Yace in mutum ya yi sakaci, adda ilal hummal mu'idika, in mutum ya yi sakaci majinan za ta kai shi zuwa zazzaɓi mu'idika, wa hiya sab'atu ayyami, shi ne wanda kwana bakwai duk a cikin zazzaɓi yake, ba'ad hararatin tahiju jami'il badani, tare da zafin da zai haɓaka jikin gabaki ɗaya, zai mamaye ganga jikin mutum kakaf, da sai zama jikinsa gaba ɗaya ya juya ya zama zafi. Wa huwa al-bukharanu, shi ne kamar hayaƙi ko kuma tiriri. Fa yaqul khalasu ba'du, to bayan wannan kuma sai ga mutum ya watsake, awul halaku ko kuma mutum ya halaka. Wa huwa al-ghalibu, yace amma shi ne mafi yawa. Annai na rufin mutum ya yi sakacin har abin ya faru, to wataƙila in jikin ya gama haɓaɓɓaka ya zaɓaɓɓaka, sai kuma abin ya sake shi sai ya warke. Yace ana samun haka, wani kuma amma mafi yawa to matsala ce take faruwa, ana iya halaka da wannan in ba a tashi tsaye an yi magani ba. Wa qariya qawmun minhul barasu, yace wannan in an saki majinar, in tawa mutum yawa ba a yi maganinta ba, yace kuturta tana samun mutum. Wal faliju, da kuma sanyewar jiki, gefen jikin mutum tsari ɗaya sai ya mutu gaba ɗaya, majina ce. Sai ce wadawa uhu, shi ko maganinsa bishirbi mustahilul balgami, ta hanyar shan abin da yake maganin majina, kamar irin su fulasko, shi ne asana, wanda annabi yake cewa laukana shay'un yadfa'ul mauta la dafa'uhu sana, da akwai abin da yake iya maganin mutuwa yake da fulasko zai yi. To wannan su suke maganin ita majina, mutane sukan tabi. To kuma yanzu shi ma fulaskon yawan an zo sai ka tarar suna hada shi da agawaji, ko su hada shi da saiwan lalle, wannan ba daidai bane, a sa fulasko kadai ai amfani da shi, shi kenan sai mutum ya wannan. Kuma in mutum bai kai ga wannan shan fulaskon ba ma, dan dai katta yawa hadda a kai sai an sha magunguna, kuma mutumin da ya san tsari, in ya gama cin abincin sai da komai da daddare, kafin ya kwanta sai ya samu ƴan kanwa ungurnu, sai ya dan kada ta kadan a ruwa, katta ya zafi, san kuma katta zama bata dan fito an ji ta ba, kafin ya kwanta sai ya sha. To duk abin da yake cikin sana'urin wannan majina da waye, zai tattara da safe, ko yana tashi da asuba sai ya tsuguna, duk abin da yake cikin sa zai fita. To da safen kuma in ya tashi ya gama komai, sai kuma ya yanka dan lemon tsami kadan, a dan kofi ya zuba ruwa, sai dan matsa lemon tsamin sai ya sha. to shi kuma sai ya kara tattarewa waje kun fitarsa yana harkoki dinga yawan tsuguno shi ko le mun samu zai hana ni haka so uku kenan sai ga ya samu lafiya sai da wanda ya shafi irin wannan majina sai ga ba sai ta kwantar da shi ba to haka ake yi waje ya data kal isauda kuma karuwar amai wannan bangaren aman yakan kare ne bi ikisari duhun ta hanyar yawancin duhun shine dawa wala hanil bakari da kuma naman saniya wanda man sun ce shi yawan naman saniya cuta ce a jikin sa amma kuma madararta magani ce dan shehun zai magana nan gaba indai mutum zai yawancin dawa ko yana yawancin naman saniya to zai gamu da matsalar jini amai kuma sai dinga yawan ya karuwa a jikin sa sai zama kusan ba shi da abin da zai fi yawan damun sa irin amai sai ce wani hawa zalika da makamancin wannan fayabda'ul maradu bi fatratil badani sai rashin lafiya ta samu ta hanyar raunin jiki wa shiddatil adashi da kuma tsananin kishirwa fa in adalahu in ya daidaita shi bi shurbi labanil bakari da shan nonan saniya min tahatar dar'i wato a karkashin hantsa ma'a sukari tare da sukari ma'anar wannan sai mutum ya kusanci fulani kenan dole ya je ana tatsowa take ana tatsowa take a cikin ƙwarya kurin sai je faɗan sukarinsa ƙwaya biyu uku kurin sai ya ka'a sai ya sha amma da an ja daga gurin aka matsa aka tafi wani guri sai ya canja daga abin da ake bukata shi ne kamar irin su leman zaƙi ne kuma ta je gindin itaciyar aka ciro take isha guda ɗaya to irin wannan da ake kawo mana sai ya sha goma sha biyu bai aikin wancan guda ɗayan ba in dai a gindin itaciyar ya sha to haka zai matsa amma yi wannan sha biyu ba zai aikin guda ɗaya wanda mutum zai sha a can ba to shi ma nonon saniyar haka da an same shi aka da ana tatso shi take da ɗuminsa madara da ɗuminta sai a jefa ɗan sukari a gauraya sai mutum ya sha to yana maganin wannan abin nan ɗin in kuma ya sha ya gama to kuma kai ya shiga rana in mutum ya kuskure ya sha ne ya shiga rana to ba zai mu rubar nan da ya dinga gudawa kenan sai yasa lokacin wa fulatin ya so mugunta kana tafiya a dawa amma riga sai ya kan zo ka karɓi madara mana in ka zo ka karɓa ka sha ka koshi kana gode sannan wa akali harin raɗaɗin da kuma cin abinci mai ɗabi'ar zafi raɗaɗin kuma wanda yake mai ɗabi'ar tsaita in mutum ya haka saha to sai ya samu lafiya wa in ta sahala idan ku har mutum ya sakaci da lafiyarsa a ɓangaren amai har ya zamana ya ci ƙarfinsa hadda ilal jarabi to zai bayi zuwa cutar aljarabu shi ne ƙazuwa wal jizamu da kuma kuturta wal faliju da kuma shanyewar jiki duk amai yana iya kawo haka shi ma kamar yadda majina take kawo wannan to akwai barasu akwai jizamu duk kuturta ce barasu kuturta ce jizamu kuturta sai dai ɗaya ita ce mai yanyanke fata ta sa in yatsu su gutsutsure ɗaya ko mai yin dabbara dabbara a jikin mutum shi ne bambancin su kawai wa humar rubu sai kuma humar rubu ita ce rashin lafiya ita ce zazzaɓi wanda mutum zai kamu yau da gobe daina cikin zazzaɓi kuma jibi lafiya kalau gata da citta kuma zazzaɓi to duk wannan amai shi ke haifar da wannan ya sa mutum ya sami cutar ƙazuwa kuturta shanyewar jiki da kuma zazzaɓi wanda zai dinga zuwa kwana biyu kwana ɗaya yanke sai ce wala ta kare ta kaɗau wato ita humar rubu ɗin sai ce kamar ma ba za ta yanke ba wada wa uhu shirbu mustahil sauda shi maganinsa shi ne a sha abin da yake yanke amai yake takaita shi in mutum ya gama da wannan sai ya sha Allah da shi Allah ya maganta masa to wannan yana nuna mana ne dole ne mutum a rayuwarsa a tsarin rayuwa a musulunci sai mutum yana kula da cin abinci ana tsara abincinsa yanda zai zama ba zai bar majina ta yawa ba ba za a bar jini ba ya zama ya wuce ka'ida ba za a bar wato amai ya wuce ka'ida ba za a bar shawara ta wuce ka'ida ba ka'ida ce a samar da irin wannan a wayar da kan mutane wanda ake kiransa a tauƙiya kan mutane iwaye su san yanda ake cin abinci in an samu wannan asibitai za su zama ba mutane da yawa a ciki asibitai ma zaman kan za ta buɗe ko na barkatai za ka neme su duka rasa domin ilimi in ya ƙaru cikin mutane to hukuma ta kan samu ragin kashe kuɗi domin lafiyar su za ta ƙaru sosai ba za a dinga kashe kuɗi wajen kiwon lafiya ba in ilimin mutane ya ƙaru akan rage kuɗi wajen tsaro domin wayayyu ba su iya tada fitina ba su iya afka kansu cikin tashe-tashen hankula ba sun san cewa garin su da inda suke zaune ba su da wani gurin da yake shi a duniya, in suka tada zaune tsaye a gurin ba su idan za su koma. Duk wayewa ita ce take, sannan aka ilmantar da jama'a komai sauki yake, ba a kashe kuɗi da yawa a cikin tafi da harka ta rayuwa. Shi kansa magidanci in ya san irin wannan tsare-tsaren, iyalinsa suna cin abinci bisa ka'ida, to ba shi ba yawan koyaushe ana damfare da asibiti asibiti, kamar yadda yanzu al'ummarmu take, kowa ka taɓa shi banda wanda Allah ya kiyaye. Baya wato kuɗaɗen da ake kashewa kullum a wajen zirga-zirga, ta kai mata ta kai ƴaƴa, shi kansa kullum yana da yawa. Sannan a ce har ma sai kana aje da likita naka na musamman, duk wannan rashin tsarin cin abincin shi ke haifar da irin waɗannan abubuwa. Amma akwai tsari na cin abinci mai kyau, to za ka ga duk jama'a sun lafiya, sai dai abin da ba a rasa ba rashin lafiya ta yin kafara ta ɗaga darajar mutum gurin Allah, to su ne kawai za su dinga afkuwa, amma ba na sakaci irin wannan ba. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Kulun fi daba'il aghziyati, wannan fasalin Sheikh rahimahullah ya ajiye shi ne akan dabi'un abinci, yanda dabi'ar abinci take ya kuma take yin tasiri a jiki. To sai yace nabda'u bil hububi, za mu fara da tsaba, abin da ya danganci tsaba da ita zai fara. To a cikinta sai ya fara da alhinda, ita ce alkama, sai ce harratun ra'abatun saqilatun. Dabi'ar alkama abinci ne mai dabi'ar zafi, raɗabatun ko mai danshi, saƙilatun ko mai nauyi a ita uwar hanji. To ya ce to ga ɗabi'ar ita alkama, sai ce da ƙiƙuha garin alkama ma'al hulba, idan aka haɗa shi da hulba aka niƙe, to in za a yi abinci da shi ko a yi kunu ko a yi to ko a yi salala, to yi halilul aura masalba, dukkan wani kumburi da yake jikin mutum wanda in ka taɓa za ka ji shi sandandan, ba za ka ji ruwa ba, don aka yi amfani da wani sai ya saɓe. Wasa wiƙuha, sawiƙ ɗinta kuma shi ne kamar wato su Laraba suna yin sawiƙ da ita alkama. In ka ambaci sawiƙ a nan sai mu ambace shi kamar yadda ake shan garin rogo ko kuma a yi dambu, irin wanda in an yi ake sa masa ko nono da makamancinsu, wanda kamar Fulani suna biki sukan yi dambu, a zo a dama shi da nono a kawo kuma man shanu a zuba masa ana sha. To shi ne sawiƙ. A cikin yaƙoƙin Annabi alaihi salatu wasalam akwai wani yaƙi da ake kinsa gazawatar sawiƙ, yaƙin gari, wanda aka bar mutanen Makka suka gudu suka bar garin nasu sawiƙ ɗin, aka kwakkwashe aka dawo aka shasha, to yake kinsa gazawatar sawiƙ. To shi sawiƙ ɗin garin ko dambun na ita alkama ma'as sukari, idan aka haɗa shi da sukari, yalinus sudura ko yalinus sadara, wato yana tausasa ƙirji. Idan mutum yana samun ciwo a ƙirjinsa, yana jin ciwo, yana zafi, don zai dinga samun wannan abunan ɗin garin alkama ɗin, in an soya shi a jiƙa shi kamar yadda ake jiƙa garin kwaki haka, a sa masa sukari ya sha, to yana taimakawa wajen daidaita ƙirjin mutum ya daina ciwo. Sannan waye zidu fi dimaq, yana kuma ƙara wato ƙwaƙwalwa ta mutum, wato basira, wal basari kuma yana ƙara ƙarfin gani, ko ya ƙawil ba'ata, sannan yana ƙarfafa ƙarfin ɗa namiji mazakuta, wayu shaddidul a'da, ita ce ba'a, wayu shaddidul a'da ad-da'ifa, duk wata gaba a jikin mutum wacce take rarrauna ba ta da ƙarfi, ko a ga mutum mara ƙarfi ne haka, don za a dinga ba shi irin wannan, sai kowace gabarsa ta zama ƙwaƙwara, in ka ji shi sai ka ji shi da gaugau. Ya ce ga inda alkama take, ya ce al'urzu, ita kuma shinkafa, harun ya bi su, abinci ne mai ɗabi'ar zafi da kuma wato yi busa, shi ne bushi, mu'tadilun, tsakatsaki take a cikin uwar hanji. Ita ma sai ce izaɗu biha, billabanil hamidil manzu'i, idan aka dafa shinkafar wato a wajen dahuwar sai aka sa aka zuba mata nono mai tsami kuma tsala, shine almanzu wanda aka kada shi kadaddi aka fitar da man ciki. Indai aka samu shinkafa aka dafa ta wajen ruwan dahuwar aka zuba nono mai tsami wanda aka cire masa wato kadaddi wanda aka cire masa mai, shi kuma amfanin sa kabida idlaqal badani, idan cikin mutum ya saki ko shi da an jima sai shiga ban aiki yana tsuguno, to in ya ci wannan shinkafar zai daina wannan. Azurratu, sai masara, sai sai bari da ton, dabi'ar ta sanyi sai ya bisa tun akwai kuma yi busa bushi tare da ita, wafi ha'iti dalo, a cikinta akwai daidaituwa, ita wato bata zama wato ta wuce can sama ba kuma ta yi ƙasa ba, akwai daidaituwa a dangane da ɗabi'unta na sanyi da kuma bushin. Sannan hafifatun alal ma'ida, tana da rashin nauyi a cikin uwar hanji, in ta shiga uwar hanji ba ta nauyarta. Sari'atul hadmi, mai saurin narkewa ce, jayyiduha kuma mai kyakkyawan narkewa, za ta narke sosai ta bi jiki. Wasa wiƙuha ma'as sukari, garinta idan aka yi tare da sukari kamar yadda mutanen ƙauye suke yin rambo, a niƙa gero din ake soye gero kuma a niƙa shi ake kwaɗanta shi da kamar rama. To irin sanye wata shekara mun taɓa zuwa wani gari ba mu san, ban taɓa sanin rambo ba haka, sai aka kawo shi na kalli gari ne aka kwaɗanta wannan rama da shi, dukkanin mutu da ƴan gari ƴan binni ne, muka kalli juna muka kalli muka ce ba wanda zai alkunya ya ci. Dan dauka muka duk wanda ya ci sai dai a da da shi a mota rangaranga yana ta gudawa. Dan dauka muka ɗanyen gari ne a ce soya shi ake yi, dan soya shi sannan ai masa ne da mun san soyayye ne ai da shi mu ci. To shi ne garin natan aka yi masa aka tare da sukari, yace yusiluhul amrada, yana maganta rashin lafiya iri-iri, wai idfi'ul hararata, kuma yana bice zafin jiki wanda mutum zai dinga ci. Wal wahajal ladhi fil jawfi, da kuma zafi da mutum zai dinga jin cikinsa, yana wani irin zafi ya dinga jin zafi a ciki. To in yana hada wannan garin masara din tare da sukari in an soya ta ya zauna yana sha, to in Allah da zai samu saukin wannan. Ad-dukhnu, shine dawa, baridun yabisu, tana ɗabi'ar wato sanyi, yabisun kuma akwai yibusa wato bushi tare da ita. Saqilun alal ma'ida, tana da nauyi ita dawa a uwar hanji. Badi'ul hadmi, tana da wato rashin saurin narkewa a ciki, ba ta narkewa da sauri. Sannan yahijul ilal saudawiya, ita wannan tsaba tana da cikin tsabar da in ana yawan cinta takan tayarwa da mutum cututtukan da suka shafi kumallo, shine saudawiya. Wala yusilihu akluhu illa li ahlil kaddi, cinta baya inganta sai ga ma'abota wahala. Mutumin da yake zuwa ya saran ƙasa, mutumin da yake tura kura ko amalanke, mutumin da yake ɗaukan dako, wanda yake zuwa yana kaftu, wanda yake zuwa yana huda, wanda duk irin waɗannan, to su ne wanda suka cancanci su dinga cin dawa. Ita ce ƙaura da Bahaushe yake faɗa. To in yi wannan shi kenan sai gan shi gidigirgir da shi yana ta cin abinsa. To tana da nauyi a uwar hanji, tana da rashin narkewa da wuri, sai ce to waɗannan su ne za su dinga ci, sai ta narke a jikinsu ta bi, ba za ta dinga yawan tayar musu da wannan cututtukan suka shafa amai ba. Sai ce ita ma kuma yukalu bil labanil halibi ma'as sukari, ita ma ana iya amfani da ita haka a hada ta da nono, amma nonon ba mai tsami ba, al halib wanda yake madara, a hada da sukari wa samani da kuma kamar man shanu. Faya atadilu, to sai ta daidaita wajen sanyi da wannan bushin nata da kuma nauyin da ke tare da shi sai a samu daidaituwa. Wa iza akala khubuzahu yabisan, idan aka ce an yi wainarsa, wainarta aka ci ta haka ba tare da miya ba, tana amfani. Wa habbahu magaluwan, ko aka samu tsabar aka dafa ta kurin, ita ma aka ci. Qabada idlaq albadani, shi ma in cikin mutum ya saki yana ta tsugun, wato yana gudun dawa, shi ma in aka ci sai wannan gudun dawan ya tsaya. Alubiya, sai lubiya, ita lubiya a yanzu abinda ake kiranta lubiya da harshen mutanen Lebanon shine gurji, shine lubiya. Amma waɗansu a nan ƙasar sukan ce da ita lubiya waken gwari. Amma a yanzu dai duk masana da dictionaries da sauransu da duk abinda ake yin amfani da shi a yanzu a duniya, lubiya abin nan ce a gurji ne. Sai ce bari duniya biso, mai ɗabi'ar sanyi ne ko mai ɗabi'ar bushi. Radiyon, abu ne wanda yake ba mai kyau sosai ba can, wanda za a ce na cikin kyawawan abinci wanda ake fatan a dinga ci. Saƙilun, kuma yana da nauyi a uwar hanji. Yahiju sauda, yana motsi, yana tada amai. Umaraquha harun, kuma taushanta harun, wato abu ne mai ɗabi'ar zafi, layyinun ko mai taushi, hafifun ko mai mara nauyi a uwar hanji. Idza shuriba ma'a samni, idan aka sha shi tare da man shanu, wasukar tare da sukari, yalinul yubusati, yana maganta bushi na jikin mutum. Allatifi sudur, wanda yake kirji, idan kirjin mutum yana kamewa ko likita ya tabbatar cewa yana da matsaloli a kirji, ko kuma wato al-uruk, jijiyoyinsa suna bushewa, wanda wala a adha da kuma gaɓoɓi, sai a ga kurin gurare a jikinsa suna bushewa, yana yankwanewa. To idan mutum yana cin wannan taushen da aka yi, aka zuba masa man shanu, aka haɗa da mai kwan gishiri, sai a sa sukari, kuma sai a sa man shanu, mutum yana shan wannan ya ce duk sai ya samu sauƙi daga waɗannan. Abin da yake sa jikin mutum ya bushe, ya yankwane, in ana cin wannan taushen sai a samu sauƙi a warke. Sai asimsimu, shi ne riɗi. Harun, shi kuma mai ɗabi'ar zafi ne. Ya bi sun, kuma mai bushe ne. Dasimun, kuma yana da mai a jikinsa. Sai gushin nafsa, shi yana game jiki ne gaba ɗaya. Idza kasura, in yayi yawa wajen ci, inda za a dinga cin abinda aka yi shi da riɗi, mutum ya ci shi da yawa, to game jikin mutum yake, wato in ya game jikin ba wai lafiya ake nufi ba, zai samu duk jikin mutum gaba ɗaya zai gamu da larura ne. Wayur hilma ida, ita kuma uwar hanji, wata ita ce take da aikin narka abinci, ita kuma zai sassauta ta ce sako-sako. To kaga daga nan matsala ta samu kenan. Wa daf'u dararihi, magance cutar shi simsimu a riɗi, shine Allah ya akula minhu illa qalila, mutum ya zama ba zai ci ba sai kaɗan ma a sukari tare da sukari, dan dai irin kantin nan da Hausawa suke yi, ba mai gishiri ba, dan za a ci to a ci iya irin wannan. To Allah da sai zama ba zai zama ya cutatar ba.
Fasulun, afdaluha labanul an'ami, a wancan ya magana akan tsaba wadda ake ci, ya lissafa abubuwa da dama, abubuwan da ake ci. To yau kuma sai yake magana akan nono. To shine yace mafificin nono shine labanul an'ami, nonon dabbobin ni'ima su ne wanda Ubangiji yake magana su ne samaniyatu azwaj, dangi ko kuma aure takwas. Minal baqari sunaini wa minal ma'aji sunaini wa minal da'ani sunaini wa minal iblis sunaini.
البقرة سنين ثانية دكوما سا معز سنين أن أقويا دا أقويا دا أني سنين تينكيا دا راغو إبليس سنين راقومي دا تاغوا وانا سو أكي كنس الأنعام سو وانجزي يحل تا أتشي أما والخيل والبقالة والحميرة في تلي تركبوها وزينة دا دوكي da kuma alfadari da kuma jaki ko dan bahar wannan litar kabu hawa zina hawa ake kuma ai ado da su ba nonan su ake sha ba to wayannan su ne wanda ake amfani da su dan haka wata kila akwai nonan dabbobi da dama kamar irin su jamus nonan ta wata ila za a iya fatanta shi da na saniya amma ita ta dawace jamus ita ce bauna kamar irin su nonan barewa da sauran dabbobi haka da suke dawa to waɗannan nonan waɗannan dabbobin al'an'amun da ubangiji ya lissafa ce su ne suka fi amfani sai ce wa fi labni ha salasatu jawahir a cikin nonan waɗannan dabbobi akwai waɗansu abubuwa manya-manya masu ƙarfi ginshikai guda uku shi daman nono ubangiji yana nuna cewa ku halura da nono ubangiji yana baida shi yana fidda shi ne min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan li sharibin min baini farsin wa damin Allah ya ce tsakanin timbi wannan kashin da yake cikin timbi da jini da wa'annan biyun ubangiji yake fidda nono wancan doyi yake wannan karni yake wannan diddiga ce wannan ja yake amma sai ce ya fitar da labanan khalisan sa'igan li sharibi nono ne gashi nan mai dadi mai kanshi wanda in an sha shi ba a kwarewa ba wanda zai taba ce maka ya sha nono ya shaki ya kware shi sa'igan li sharibi ne kenan ka sha ruwa ya shake ka ya kware kama banda nono ubangiji ya ce to wannan hikima ce tasa wanda yake tatse timbi da jini ya fitar da wani abu fari pat mai amfani to shi wannan abin da Allah ya fitar sai ya ce akwai abu uku a ciki wanda ake samu a cikin sa akwai ma'iyun akwai abin da yake ruwa ne wato yana da dabi'a ta ruwa baridun raqibun kuma yana da dabi'a sanyi raqibun kuma mai danshi sannan akwai jibuniyun akwai jibun a cikin sa shine wanda idan an tashi aka dafa shi kamar nonon raƙumi ko na akuya da sauransu shine ake yin daka shi shine jibuni ko kuma ayi abin da ake kiransa ciku shine jibunu ciku kenan to a cikin sa akwai maddar da ta shafi ciku ita wannan maddar da take iya zama ciku dinnan dabi'ar ta shine baridun qabidun mai ɗabi'ar sanyi ce kuma ƙadidin mai riƙewa ce riƙe ciki take da shi in aka samu aka ci irin wannan sai ya sa ciki ya ɗaure sannan akwai zubadi shi ne kamar kumfa sai ka ɗauke shi kamar man shanu da ake fitarwa shi kuma haruwan raɗibun mai ɗabi'ar zafi ne kuma mai danshi mulayyunin mai kuma tausasa wato halittar jikin mutum ne to shi a nono waɗannan ake samun abin guda uku dan haka sai a Sheikh rahimahullah yace labanul baqari ajwadul albani duk a cikin nonan waɗannan da na raƙumi da na tinkiya da na akuya yace wanda yafi kyau shine nonan saniya shine ajwadul albani mafi kyan nono nonan saniya li qawlihi alaihi salam saboda fadar manzo Allah mai tsira da amincin Allah alaikum bi albanil baqari na hore ku da yin amfani da nonan saniya fa inna labanaha shifa'un domin nonanta ba ma magani ba waraka ne shine shifa sannan wasamunha ko wasamunaha shi kuma manta man shanu dawa'un magani ne walahamuha da'un shi kuma namanta cuta ne da ma da surbuce rubuce da sai magana akan naman saniya shi cuta ne ba a san cin sa da yawa a sha nonon dai a sha man wannan shi aka fi so
shi yasa zaga mutanen mu na dadattawa sai mutum ya ka masa dunkule dunkule dinga gutsira yana hadiya yana hadiya sai ya hadiya ya kanir eh sannan sai ya sharuwa sai gidan sanyi bai sai kama shi da sauransu ba su kananan yara haka zaga an dauko shi an bararaka an kora shi a wuta sai a dan zuba ruwa in aka yi tafi sai a dinga ba shi sana sha sai ga duk wata cuta take makogoro take kirji sai sai ga ta fita yara su yi lafiya wayansu kuma sai ga sun ma toye man shanin kaga ta hanci suke kura shi su sha su sha su sha su sha sai gansu da gaugau to duk gashi nan saboda magani ne nonan shi ma haka magani ne yanzu idan mutum yana yawan ciwon kirji sai ta zuwa asibiti yana magani ya rasa yadda zai yi tun zai dinga samun nonan saniya da la'asar ana tatso shi sai a zo sai a tafasa shi in aka tafasa wannan madarar da ta yi dan huce sai ya dauka ya dinga sha kamar shayi in ya sha kofi ɗaya biyu da safe a sake tatsowa a tafasa ba na jin zai kwan uku yana sha sai nemi ciwon kirji ya rasa nonan saniya haka yake so da ake ce magani ne namanta kuma sai dai a dan lallaba dai kuma daman shi namanta yana daga cikin jan nama wanda likitoci da yawa wanda suke da yar dalawai za su hana su cin jan nama sai ce sai dai mutum ya dinga cin farin nama shine naman kaza da na kifi amma jan nama saniya ita ce mafi girma a ciki wanda yake da ciwuka irin na kafa din nan wanda ga mutum na ciwon kafa a rasa kansa a yi ta magani sai likita ya hana shi cin nama irin wannan to sai ga yawa tsake duk ranar tsautsaye ya sa shi ko kuma kwadayi ya sa dan ya kashe kan wadda take tare da shi ya ci wannan to kuma sai kwan bai bacci ba sai ya gane ya gaya likita amma ba shi magunguna ya shasha ya dausashe shi shikenan sai ga ya wuce to shi haka namanta yake ba lafiyayye bai fiye damunsa ba sosai amma shi lafiya yanzu nan sai ta da rashin lafiyar wahalibul baqarati ko wahalibul baqari nonan saniya to dai an wuce da dace na halibul baqarafi sai na ce halibul baqari in an ce albaqar saniya gaba ɗaya ta duniya kowace iri amma na ce albaqarati kwaya ɗaya nake nufi kamar yadda ka ce ashjaru dukkan itace na duniya ya shiga cikin ka ce ashjaratu to kwaya ɗaya kake nufi ita wannan ta din ta ifradi ce ba ta ta'anisu ba ce in ka cire ta shikenan ya zama jam'i kuma halibul baqari nonan shanu kenan zan ce inda Hausa ne ko za shuriba min tahatir dar'i idan aka sha ta karkashin hantsa kamar yadda falani suke je ya kama hantsa isha 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 ko kuma ya tatso nan take da dumin isha ko irin wanda suke yin diddiddid shi ma abinci ne diddiddid ake ci da shi an tashi wannan ake gero ake zuwa a daka a tirmi ana daka shi ana daka shi sai ya zama gari sai a tafi da shi jikin dabbar a cikin turmin za a tatsa nonan akan wannan garin da haka za a gauraya shi sai a sha shi ma masu wannan lafiya suke sunan abincin ana ce da shi diddiddid shine Laraba in ka karanta hadisin nan na Annabi alaihi salam na wannan mutanen da suka shiga dutse irife su din nan ai kaga daga ciki yana cewa shi baya bawa iyalinsa gabuk shi gabuk ake cewa da shi Laraba amma mu anan nahiyar Afirka diddiddid ake cewa gari a hada daka shi sai ya gama da kowa sai a je da shi karkashin dabba a cikin turmi sai ta alkama in ka ambaci Sawiq anan sai mu ambace shi kamar yadda ake a hada daka shi sai ya gama da kowa sai a je da shi karkashin dabba a cikin turmin za a dinga tatsa nonan kur bai ma fita ko ina ba nan da nan sai a gauraya a raba mutane su sha to shi in aka yi masa wannan ahsabal badana sai ya maida jiki mai taki jikin mutum komai sai ya ji bajau a jikinsa zai zama lafiyayye komai da ake nema na jikin dan adam da abinci ke bashi zai bashi sannan kwaikwayensa na halitta wanda yake haihuwa zai samu taki sosai saboda haka kaga wanda suke wataƙila ba sa haihuwa da yawa an harkaje likita ya auna ciye tare da yawan kwaikwayen halittar baya kaiwa miliyoyin da ake bukata in bai kai ba mutum ba zai haihuwa to in ana shan irin wannan a karkashin hantsar ko kuma daga anje a tatsonanta ki a bashi isha to zai bashi wannan abin takin zai yawa wannan kwayoyin za su hayayyafa sai ga yana haihuwa kuma in an ce albakar saniya gaba ɗaya ta duniya kowace iri amma nace albakarati kwaya ɗaya nake nufi kamar yadda kace ashjaru dukkan itace na duniya ya shiga cikin kace ashjaratu to kwaya ɗaya kake nufi ita wannan ta din ta ifradi ce ba ta ta anisu bace in ka cire ta shikenan ya zama jami'i kuma lahalibul bakari nonan shanu kenan zan ce inda Hausa ne ko idza shuriba min tahatir dar'i idan aka sha ta karkashin hantsa kamar yadda falani suke je su kama hantsa isha 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 ko kuma ya tatsonanta ke da dimin isha ko irin wanda suke diddiddid shi ma abinci ne diddiddid ake ci da shi an tashi wannan ake gero ake zuwa a daka a tirmi ana daka shi sai ya zama gari sai a tafi da shi jikin dabbar a cikin tirmin za a tatsa nonon akan wannan garin da haka za a gauraya shi sai a sha shi ma masu wannan lafiya suke sunan abincin ana ce da shi diddiddid shine laraba in ka karanta hadisin nan na annabi alaihi salam na wannan mutane da suka shiga dutse irife su din nan ai kaga daga ciki yana cewa shi baya bawa iyalinsa gabuk shi gabuk ake cewa da shi laraba amma mu anan nahiyar afirka diddiddid ake cewa gari a hada daka shi sai ya gama da kowa sai a je da shi karkashin dabba a cikin tirmin za a dinga tatsa nonon kura bai ma fita ko ina ba nan da sai a gauraya a raba mutane su sha to shi in aka yi masa wannan ahsabal badana sai ya maida jiki mai taki jikin mutum komai sai ya ji bajau a jikinsa zai zama lafiyayye komai da ake nema na jikin dan adam da abinci ke bashi zai bashi sannan kwaikwayensa na halitta wanda yake haihuwa zai samu taki sosai saboda kaga wanda suke wataƙila ba sa haihuwa da yawa an arkaje likita ya auna sai ya tarar yawan kwaikwayen halittar baya kaiwa miliyoyin da ake bukata in bai kai ba mutum ba zai haihuwa to in ana shan irin wannan a karkashin hantsar ko kuma daga anje a tatsonanta ki a bashi isha to zai bashi wannan abin takin zai yawa wannan kwayoyin za su hayayyafa sai ga yana haihuwa kuma shi ne ce a kazabal badna wayisfil launa sannan yana fece launin jikin mutum sai ga fatar mutum tana kyau da ya zuba ruwa sai ga yana darewa kawai ba zai zama karsansa a dinga safa ruwa ana wanka da kyar ba sai ga jikin da an sa ruwa sai ya dare kamar mudubi to shan nonon ta irin wannan yana haka sannan waye zidul ba'ata sannan yana ƙara ƙarfin mazakuta na namiji mai aure sannan waqwatul adai dha'ifa duk wata gabar mutum da take rauna in aka samu mutum talalabuwa idan ana bashi nono irin wannan yana sha sai ya ganshi kwakwara shikenan sai ya lafiya fa idan kada amma idan nonon ya yanke aka raba shi da wannan hantsar ita ko wani guri mai nisa kana bare da zaban sakilan sai ya zama mai dabi'ar sanyi kuma mai danshi kuma sakilan mai nauyi to anan gurin sai ya zama kuma da illa to sai shi wace dafu darrihi maganin cutatarwar tasa an yi dale a adan nari sai a sa shi a wuta kisa za a ga da yawa masu nono sukan dafa shi tun aka dafa shi shine hatta yuzhibal ma'iyata ko hatta tuzhibal ma'iyata sai wutar ta janye ruwan da yake cikinsa wanda shi in aka bar shi haka ba a dafa shi ba to zai zama da illa zai yi nauyi cutatar da mutum wataƙila ko ba ta fili haka ba zai samu wato takaita a lafiyarsa kamar in aka ɗauko nono aka raba shi da inda hantsar take aka yi nisa da shi daga saniyar to maganinsa shine a dafa shi in aka dafa shi shikenan kowa ije isha zai zama mai amfani kuma dafin da yake cikinsa zai iya cutatarwa wutar ta kau da shi yustamalu kama zakarna sai amfani da shi kamar yadda muka faɗa irin yadda ake amfani da shi ta wancan maganin da ake faɗa zai yi wallabanul hamidul munaqid nono mai tsami kuma kakkin durmo baridun radbun shi kuma mai dabi'ar sanyi ne radbun kuma mai danshi ne yudfi'ul hararata, shi kuma yana maganin zafin jiki. Wa yusakkinul wajha allazi fil jawfi wahija allazi fil jawf, yana kuma tausasa zafin ciki shi ma da yake yi, musamman in aka kone. Idan aka kone akan so mutum mai kuna ya dinga yawan shan nono, to yana dausa shi wuta saboda bala'in ta wuta, an ta kona wani guri a hannu ko kafa ko wani guri sai ta tafi ciki, kuma sai ta je ta kume a cikin mutum, dole sai an kula da cikin nasa, an ba aka ba sai ta zama illa, nan da nan sai ta kuma lalata masa wadan sabuwa a ciki, sai nutuna sai ta same shi, shikenan sai ga yana fitsarin jini, kuma daga nan kuma abu sai ya baci. To idan aka ce ma nono yana daga cikin abin da yake maganin wato wuta da take koma cikin mutum ta kume masa, in ana cin nono sai ta dausasar da wannan. Sannan yi musikul badana, yace kuma yana rike ciki, sai cikin ya, in ciki ya zama ya saki, to shi ma yakan cike shi. Hakan ra'ibul manzu, wanda yake nono ne ra'ib, wato asafi, tataccen nono wanda babu datti a cikinsa, shi ne ra'ibu. Su almanzu, wanda aka cire masa wato mai, ma'anarsa shi ne kaɗaɗɗe kenan. Wal hamidul mun'aqid, da kuma wanda yake mai wato tsami, sannan kuma wanda yake kindurmo, sai ce baridun yabisun, shi ma ɗabi'ar sanyi sannan ɗabi'ar bushi, shi ma magani ne. Sannan sai ce labanud da'ani raɗabun, nonon akutinkiya raɗabun, yana da ɗabi'ar sanyi, hafifun kuma mara nauyi ne a cikin uwar hanji, mulayyinun kuma mai tausasa ma'ida, uwar hanji ne sai tausasa ta, ba za ta zama tana cututtuka ba. Wa samanuha wa lahamuha kazalik, kitsanta da nonanta duk ɗaya ne, ita mafi yawa kamar tinkiya, ita ma aka ce za a iya fidda mai, ko kuma kakide nata aka yanka aka kuma aka samu wannan man da yake cikin nata kakide aka daskarar da shi, shi ma ana cin ana amfani da shi. To da nonanta da man kitsan nata da kuma naman, yace duk ɗaya ne, kowannensu yana da taushi a cikin wato uwar hanji. Shi abin da yake da taushi a uwar hanji baya nauyeta, tana yin aiki nan da nan ta fidda shi. Shi yasa zamu ga Annabi alaihi salamu in yazo shi a nama, to karfata yake shi, ko kuma naman wuya. To masana suka ce da karfata da naman wuya an gano cewa ba shi da nauyi a uwar hanji, san ba sa nauyeta, ba nauyi mutum ba zai dinga jin wani abu da abin nan cikinsa, ya irin tatil din nan ya zo har mashafa turare ba. Sannan ba ta samun wahala wajen narkar da shi. Sannan kuma abin da hanji yake zuƙa ya bi jikin mutum shi ne mafi yawa, diddigar da yake zama bayan gari kaɗan ne, amma mafi yawan nama wato wanda jikin yake zuƙa kaɗan ne, wanda yake fitarwa ya fi yawa. Amma in na irin waɗannan ne su an fi, wato ya fi wanda jikin yake tatsa ya ta amfani da su ya fi yawa. Da haka Annabi alaihi salamu saboda ƙwarewarsa da baiwar da Allah ya masa, sai aka ga shi wannan yake ci kawai, sai ya ci karfata, sai ya ci naman wuya. Saboda wannan su suka fi rashin nauyi a uwar hanji, kuma su suka fi amfani a jiki don amfanin su ya fi yawa, diddigar kaɗan ce sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wani yake cewa da duk wanda ya duba cin abincin Annabi alaihi salam, yace ko bai taɓa cewa Allah ya aiko shi ba, in ka auna ka karanta yadda yake cin abincinsa, dole ka yadda Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Illa anna alban albakari anfa'u lil yabusati, yace sai dai nonon saniya shi ne mafi amfani ga wato abin da ya shafi yabusa, kamar a ce karancin ruwa a jikin mutum, ko bushewar fata, ko a ga leɓe na bushewa, ko jikin mutum ya dinga bushewa nan da nan, ko a ga yana bushewa yana kanjamewa, to nonon saniya shi ya fi amfani wajen warkar da wannan. Labanul ma'izi, nonon akuya shi kuma harun raɗabun hafifun, yana da ɗabi'ar zafi, sannan kuma yana da ɗabi'ar danshi, sannan hafifun shi ma ba shi da nauyi a uwar hanji. Idza shuriba tahta dar'i, idan aka sha shi shi ma daga tatsowa, yanfa'ul marda wal asiha, shi da marasa lafiya da masu lafiya duk gaba ɗaya kowa ya sha sai ya amfane shi. labanul ibli harun ya bisun shi kuma nonan raƙumi mai ɗabi'ar zafi ne ya bisun mai kuma ɗabi'ar gushi ne shi kuma za shi riba ma a bauliha shi kuma in aka sha tare da fitsarin raƙumin ta hatar dar'i shi ma daga tatsowa kada alwaba min albadin lmutawabba sai ya yanke cututtuka daga cikin da yake dauke da cuce-cuce iri-iri ko cututtuka iri-iri duk sai kudu su saboda haka musamman tarin TV yanke take ne babban maganin sa kenan dan annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sa duk wanda yake da irin wannan sullu ana kai shi da mun sai annabi sun ce a kai shi gurin raƙuman zakka daman da an kai shi sun sani kawai abinda za a dinga bashi za a dinga tatso nonan raƙumi a bashi a dinga ɗiban fitsarin ana bashi yana sha kankace mai wannan ya zama ƙwaƙwara zai iya gudu zai iya komai huhunsa ya zama tas wannan haka ake shi ne magani ne na wannan sosai da sosai kuwa na tarin fuka da ake nonan raƙumi a haɗa shi da bawalin raƙumin a sha kamar yanzu ne da ake samun yara masu sikila da sauransu shi ma duk mai sikila in za a dinga ba shi nonan raƙumi ya sha cokali biyu da safe cokali biyu da rana da dare shi ma ba za ta kwantar da shi ba sai ya gan shi ya watsake da yardar Allah subhanahu wata'ala san zamanin annabi alaihi salam an saba samun waɗansu mutane da suka zo suka musulunta dai suna fama da tarin fuka shi ne ya sa aka je aka kai su raƙuman zakka suka je suka dinga ana ba su nonan raƙumi da fitsarin raƙumi suna sha da suka yi lafiya suka yi ƙarfi malam kawai suka faki mai kula da su tunda a dawo ne da suka kashe shi suka kore raƙuma kawai suka tafi da su to annabi sallallahu alaihi wasallam sai na suka su kwana fa to lokacin ga jarumai nan malam lafiyayyu malam wanda ko gudu za a yi tsere mulshi da ake sawa kwanshi da malar lafiyayyen mutane daga ga karfin imani ga karfin jiki sai ce maza su bi annaba sai ce ku je ku kama min wani ai an gama kana jin abin nan ya yake da suna Ka'ab ibn Zuhair yana cewa nabitu anna rasulullahi aw'ad wala